rahmatullahi wa barakatuh. Yammacin Asabar 5 ga watan Sha'ban, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1439, daidai da 21 ga watan Aprilu shekarar miladiya ta 2018. Wannan shine kasad na 172 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka ci sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah. Wannan littafi komai da ruwanka ne dangane da tarihi da manhaji da bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a cikin ayyukansa na ibada da al'ada da zamantakewarsa. Malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki, duba izuwa ga cewa ya rubuta littafin asali yana halin tafiya ne a inda yaje kasar Makka don yin aikin haji nesa da garin su na Dimashq. Allah ubangiji ya gafarta masa. Muna cikin darussan da suke da alaka da babuka akan azkaru na wurare na musamman, har inda muka kai batu akan mas'ala ta zikiri wanda ake yi idan an yi mafarki, addu'o'in da ke biyo bayan mafarki. A nan ne muka dan ja numfashi don jin wasu batutuwa waɗanda suke da alaka da haka din. A darasin da ya gabata mun karanta wasu hadisai marfu'ai da kuma mauqufai da asar daga malaman farko a cikin littafin musannaf na al-Imamu Abu Bakar ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi. Kamar da muka alƙawarta, a yau za mu dan ji wasu tsokaci na bayani akan fiqh din da ke cikin mafarkai din da yadda ake fassara su da wasu darussa daga cikin ilimin da al-Imamu Abu Abdullahi al-Bukhari ya zankama a cikin wannan hamshakin littafi nashi shine Sahihul Bukhari rahmatullahi ala Abi Abdullah. To gashi a cikin wannan Fathul Bari ne mujalladi na 12 a can inda yace Kitabu At-Ta'bir, Kitabu At-Ta'bir wato littafi ko matattarar bayanai akan fassarar mafarki, Kitabu At-Ta'bir. To yayi babuka da yawa waɗanda ba wai zamu bi su ɗaya bayan ɗaya mu karanta bane, musamman wasu mun tattauna akan abin da ke da alaka da abin da ya kawo a cikin su a darussan baya. Da haka za mu tsallaka ne zuwa inda yake cewa a cikin lambar babi na 11 inda yace babu ru'yal layli, babin da ke bayani akan mafarki da daddare, mafarkin dare. Al-Imam al-Bukhari yace haddathana Ahmad ibn al-Miqdam qala Ahmad ibn al-Miqdam al-Ijli qala haddathana Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Tufawi qala haddathana Ayyub an Muhammad an Abi Hurairata. Wannan isnadi daga malam Ahmad ibn al-Miqdam ibn Sulaiman al-Ijli, wanda malamin Bukhari ne da al-Imam at-Tirmidhi, haka al-imamu an-Nasa'i da Ibn Majah sun yi riwaya hadisan shi. Ya rasu hijira da shekara 253, al-imamu Abu Dawud ya ki riwaya daga gare shi, ya soke shi saboda wasa, yana da wasa kamar yadda aka bada labari, yana da mujud. Al-imamu Az-Zahabi ya bada labari a cikin Siru Alamin Nubala cewa wannan malami shi da wasu mutane a garin Basara sukan yi abin nan, sukan yi istihza'i masu wuce hanya, su aje kulli haka kaman kudi ne a ciki, su aje kudi a cikin kullin buhu a cikin surra, sai mutun ya zo ya dauka sai su same ihu cewa nasu ne, sai ya ji kunya ya aje. Da shine sai aka samu wanda ya fi su iya tsiya, da ya gana haka sai ya je wani kulli na kasa, da ya zo da ya dauka, ya dauki wanda kudin suke ciki da suka ihu, sai ya aje musu na kasa, ya tafi da na kudin. Ya musu karamba ne kenan ko? To shi kuma yace daga malamin shi Muhammad ibn Abdurrahman at-Tufawi Abul Munzir, shi ma mutumin kasar Basara ne, wanda shi kuma al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun yi riwaya daga gare shi ya rasu hija da shekara 187 daga Ayyub ibnu Abi Tamima kenan as-Sikhtiyani daga Muhammad ibnu Sirin babban tabi'i rahmatullahi alayh shi kuma yace daga sahabi Abu Hurairata Allah ya kara masa yadda Abu Huraira yace qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama manzon Allah yace utitu mafatihal kalim an bani mabudan zantuttuka wa nusirtu birru'bi Allah kuma ya bani nasara ta hanyar tsorata abokan gabana wa baina ana na'imun manzon Allah yace wata rana ina bacci al-bariha ajiya id utitu bimafatihi khaza'in al-ard aka zo mini da mabudan dukkanin taskokin alherin duniya gaba daya hatta wudi'at fi yadi aka sanya mun su a cikin hannayena to kaga ash-shahidi shine manzo Allah yace al-bariha jiya da daddare mafarkin qala abu huraira manzo Allah yace abu huraira yace fa zahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gashi manzo Allah ya rasu wannan azzikin bai zo ba wa antum tantakilunaha ku ne yanzu kuke ce riba azzikin ku da kuka saura shi manzo Allah da yaga an bashi ashe ba shi zai ci moriyar wannan azzikin a duniya ba ku ne kuka ci moriyar shi ku al'umma وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما daga Abdullahi dan Maslamata al-Qanabi kenan babban malami daga cikin manyan malaman Imam al-Bukhari wanda ya rasu da shekara 221 daga Malik ibn Anas al-Imam Imam Dar al-Hijra rahmatullahi alayh daga Nafi' Maula ibn Umar daga Abdullahi dan Umar sahabi dan sahabi radiyallahu anhu an abihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shi Abdullahi da Umar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace uranil lailata indal ka'aba a wannan daren an ganni an nuna mini ni kaina a ka'aba fara'aitu rajulan adama sai naga wani mutum fari tas ka ahsana ma anta ra'in min adamir rijali kamar irin mutum mafi haske mafi kyau da zaka iya gani a duniyan nan lahu lammatun ka ahsani ma anta ra'in min al-lamam yana da zubin gashi wanda gashi ne mafi kyan gashin da zaka iya gani a duniya kad rajjalaha ya taje gashin asalin lamam shine gashi wanda yake yana kwanciya yana kadawa idan mutum na tafiya kaman fountain haka taqturu ma'an ruwa na diga daga cikin gashin muttaki'an ala rajulaini yana kishingida a jikin wasu mazaje guda biyu au ala awatiki rajulaini ko a jikin kafadin wasu mazaje ya tufu bil bayt yana tawafi ga dakin Allah fasaltu man hadha sai nace waye wannan faqila al-masih ibn maryam aka ce mini isa dan maryamu ne thumma idha ana bi rajulin ja'adin qitatin a'awara al-aini sai kuma ga wani mutum mai yankakken gashi mutsu mutsu mai ido da harari garki al-yumna idan dama ka annaha anabatun fasiya ce kaman wato inabi ce fasiya rubabbiya wata riwaya kuma fasi'a da alhamza akan nabira to wannan kuma zai zama fasi'a bi ma'ana matmusa bushashiya kaman dan mangoro ko abin nan ya fara fitowa a jikin uwarsa sai kuma ya lalace ya bushe babu kyan gani kenan fasi'a da alhamza haka ba wata riwaya ko kuma fasiya rubabbe kaga dai duka mummunan siffa ce kuma idan da ya lalace na iya zama ya bushe na iya zama kuma yana digar da ruwa ko kwantsa ko makamancin sa wallahu alam sai ce fasaltu man hadha faqila al-masih ad-dajjal sai na tambaya nace waye wannan sai aka ce masihu ad-dajjal ne dujal ne wannan wannan yana nuni zuwa ga cewa dukkanin su suna rayi kuma za su rayu a wani zamani guda daya shi sa aka nuna mishi su a wuri guda ya daga cikin fiqhun dake cikin fasarar mafarkin da dake shi Bukhari anan hujjar shi kawai uranil lailata ana mafarki da daren an yi baccin dare ga magarin bacci damo shi kawai kenan ina fata mun gane wannan da haka masu cewa annabi Isa ba zai dawo ba su ba hankali وحدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس كان يحدث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال daga Yahya ibn Abdullah ibn Bukair kenan al-Misri Yahya ibn Abdullah ibn Bukair al-Misri wanda na daga cikin rijalul jama'a ya rusu da shekara 254 yace daga Al-Layth bin Sa'd Abu Abdurrahman kenan Abu al-Harith Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Misri al-Fahm babban malamin nan daga cikin manyan malaman sunna Allah ya gafarta mishi shi ma dai daga cikin rijalul jama'a ne daga Yunus ibnu Yazida al-Ili kenan wanda shi kuma ya rasu a hijira da shekara 159 shi ma abin nan ne daga cikin mazajin al-kutubus sitta daga ibnu Shihab babban malami daga Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utba ibnu Mas'ud jika Abdullah dan Mas'ud yace annabi Abbas kana yuhaddithu Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya kasance yana bada labarin anna rajulan cewa wani mutum ata rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faqala wani mutum yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai yace inni ra'aytu al-laylata fil manam a wannan daren naga a cikin mafarki to kaji mahallin shaydin inni ra'aytu al-laylata fil manam wa saqa al-haditha sai kwararo hadisin dogon hadisi ne ya wuce a baya kuma zamu ji wani bangare a gaba insha Allah wa tabahu Sulaiman ibn Kathir wa ibn Akhi Zuhri wa Sufyan ibn Husayn an Zuhri an Ubaidillah ibn Abbas duka waɗannan mutaba'at daga Ibn Shihab mutaba'a ce kenan ga Yunus dan Yazid ya san mutaba'an Sulaiman dan Kathir da Ibn Akhi Zuhri da Sufyan dan Husayn dukkanin su daga Zuhri daga Ubaidillah daga Abdullah dan Abbas wa qala al-Zubaydi an Zuhri an Ubaidillah an Ibn Abbas aw Aba Hurairata an Nabi sallallahu alaihi wasallam wata riwaya kuma tazo da shakka Abdullah dan Abbas ko Abu Huraira wa qala Shu'aib wa Ishaq ibn Yahya an Zuhri Ishaq Shu'aib da Ishaq dan Yahya su kuma suma har ila yau daga makantar Zuhri suka ce kana Abu Huraira yuhaddithu an Nabi sallallahu alaihi wasallam aji wasu daga makarantar sun ce Ibn Abbas shine umdar da malam ya kafa anan sannan ya kawo mutaba'a mai shakka Ibn Abbas ko Abu Huraira sannan ya kawo kuma ishara zuwa ga wata hanyar daga da makatar Zuhri ita kuma ta ce Abu Huraira kawai wannan wani kanikanci ne mai zaman kanshi da ba zai yiwu a yi shi anan kana Abu Huraira ta yuhaddithu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Ma'mar la yusniduhu hatta kana ba'du Ma'mar Ibn Rashid As-San'ani ya kasance da baya cewa daga manzon Allah hatta kana ba'du wannan magana Bukhari ne har sai daga baya wannan magana tana nan a Ibn Rawiya ya wassalata a cikin littafin sa musnadin sa daga Abdurrazzaq daga Ma'mar daga Zuhri cewa haka din Abu Huraira ko Ibn Abbas to shi Ma'mar ya kasance baya cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka nuna mishi cewa gashi a littafin wato malamin su karara ya gani su sannan sai yazo yana ba da shi a haka din wallahu ala sai ya ce babu ru'yan nahari babun da ke bayani akan a mafarkin rana ma baccin rana ana yin mafarki wanda za a iya fassara shi mafarki na ru'ya din ba dole sai da daddare ba wa qala ibn aun an ibn sirina ru'yan nahari mithlu ru'yan lay yace ibn aun abdullahi ibn aun yace daga ibn sirina mafarkin dare da na rana duk daya ne wannan magana al-imamu Abu Talib al-Qayrawani shine ya ruwaito ta da isnadinta a cikin littafin shi mai suna Kitabut Ta'bir kamar yadda Ibn Hajar ya ishara a cikin wannan sharhi na Fathul Bari sai malam Bukhari yace haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha annahu sami'a Anas ibn Malik yaqulu wannan kuma isnadin daga Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi rahmatullahi alayhi daga Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi daga kuma Ishaq shi kuma daga Ishaq dan Abdullah dan Abu Talha dan Zaid dan Sahal ibn Hunayf kenan jikan sahabi ne Sahal ibn Hunayf al-Ansari radiyallahu anhu wannan shi ma isnadi ne binnan wato mai cike da rijalul jama'a gaba ɗayan sa shi wannan yace daga Anas dan Malik Anas yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yadkhulu ala ummi hiramin binti malhan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa gidan wata mata mai suna Ummu Hiram bintu Malhan, wa kanat tata Ubadat ibn Samit, matar Ubadat dan Samit radiyallahu anhu. Fadakhala alaiha yawman fa at'amathu wa ja'alat tafli ra'sahu fa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma istayqadha wa huwa yadhhak. Sai manzo Allah ya shiga gidanta da rana, ta bashi abinci, yace abincin kuma sai tazo tana ta mishi fifita a wajen kansa har bacci ya kwashe shi. Da bacci ya kwashe shi sai kawai ya farka, sai aka ji yana dariya. To kaga yayi bacci da rana kuma har ya farka, sai yace qalat fa qultu ma yudhikuka ya rasulullah, ya rasulullah. Nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me ke sa ka dariya ne? Qala nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah yarkabuna sabada hadha albahr mulukan alal asra. Yace mutane ne daga cikin al'ummata aka nuna mini su a cikin baccin nan nawa sun tafi jihadi dan daga kalmar Allah. Yarkabuna sabada hadha albahr, za su hau kan igiyar ruwan dake kan wannan kogin. Mulukan alal asra, suna masu cin nasara akan abokan yakin su, za su kama bayi. Aw mislil muluki alal asra, shakka Ishaqu. Qalat fa qultu ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhu, ya manzan Allah ka roƙan muna Allah ya sa ni a cikin su. Fa da araha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzan Allah ya mata addu'a ce Allah ya sa kina cikin su. Thumma wada'a ra'sahu thumma istayqadha wa huwa yadhhak, sannan ya koma bacci ya ƙara farkawa yana dariya. Fa qultu ya ma yudhikuka ya rasulullah, na ƙara cewa dariyan me kake? Qala nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah kama kana fil ula, kama qala fil ula. Ya sake maimaita irin waccan magana, sai ta ce da shi. Fa qalat fa qultu ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum, ka roƙa mana Allah ya sanya ni a cikin su. Qala sai ya ce anti minal awwalina, kina dai cikin na farkon. Farakibatil bahara fi zamani Muawiyah ibn Abi Sufyan, da ita aka tafi a cikin kogi aka hau ruwa a zamanin Muawiyah dan Abu Sufyana. Fasuri'at an dabbatiha hina kharajat min albahri fahalakat, sai ta fado daga kan dabbata bayan an sauka daga kan ruwan, sai ta rasu radiyallahu anha wa arbaha. Ash-shahid shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi baccin rana kuma yayi mafarki a cikin sa. Sai malai ya ƙara cewa babu ru'yan nisa'i, babin da ke bayani akan mafarkin mata. Mata su ma sun mafarki yana da ma'ana, ba wai dole sai maza kawai ba. Qala haddathana Sa'id ibn Ufair, qala haddathani Laysu, haddathani Uqayl, haddathani Aqil amin an ibn Shihab, akhbarani Kharijah ibn Zaid ibn Thabit anna Umm al-Ala'i imra'atan min al-Ansari bay'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan riwaya daga Sa'id ibn Ufair, Sa'id ibn Kathir kenan bin Ufair, ana danganta shi zo ga kakan shi, amma sunan Sa'id ne bin Kathir bin Ufair bin Muslim al-Misri. Ya rasu ai jari shekara 222 ko wani abu makamancin haka. Malamai sun dan tattauna game da shekara. Bukhari da Muslim da Nasa'i ne suka riwaya daga gare shi, shi kuma daga Al-Layth ibn Sa'd, daga Aqil ibn Khalid ibn Aqil al-Ili, wanda shi ma daga cikin rijalul jama'a ne. Ya rasu jari shekara 144 daga Ibn Shihab, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri rahmatullahi alayh, daga Kharijah ibn Zaid ibn Thabit, dan gidan sahabi Zaid dan Thabit kenan. Yace wata mata mai suna Ummul Ala imra'atu min al-Ansari bay'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaratu annahu muqtasamul muhajirin qur'ata, ta bashi labarin cewa su mutanen Madina sun raba muhajirai waɗanda za su ba su masauki, su ba su gida, su ba su aure, su ba su jarin kasuwa. Sun raba su ne ta hanyar qura'a, an yi qura'a ne, duk wanda ya fada cikin qura'a ka sai ka dauke shi ya zama bakonka. Qalat fa tsara lana Usman ibn Maz'un, sai Usman dan Maz'un ya fado cikin raban mu. Wannan sahabi da ya mutu da wurwuri, dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ta fuskar shan nono, ya rasu ne a shekara ta uku bayan hijira radiyallahu anhu. Usman ibn Maz'un wa anzalnahu fi abyatina, sai muka bashi masauki a cikin gidajenmu. Fa waja'a waja'ahu alladhi tufiya fi, ya kamu da rashin lafiyan nan wanda ya mutu a ciki. Falamma tufiya, yayin da ya rasu, gusila wa kufina fi aswabi, aka mishi wanka aka sashi cikin tufarsa na kafani. Dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya shigo. Qalat fa qultu, sai nace rahmatullahi alayka ya abas abas sa'ib, Allah ubangiji ya ji kanka ya baban sa'ib, shi ibnu maz'un din kenan. Fa shahadati alayka laqad akramaka Allah, tace ina shaida cewa Allah ya girmama ka, Allah ya yafe maka, ya baka aljanna. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya ce wa ma yudrika anna Allah akramahu, wa ya gaya miki wannan zangayin da kike yi, irin zangayin nan da mutane suke koyi a ce ai wani ya tsira, ai wani ai ya kai labari, ko kuma a ce ina wani ai ina wuta kawai. Kasa haka mutane suke duk mutuwar da aka yi suna da ma'aunansu da suke aunawa, su kai wanda suke so wuta, su kai wanda ba su so, wanda suke so aljanna. Wannan ganganci ne dama, ba daidai ba ne. Allah shi kadai yake da wuta da aljanna, shi ke bayarwa. In ba shi ya ce wani wuta wani aljanna ba, babu ruwanka. Duk musulmi kamar shi fatan alheri, kai fatan Allah ya gafarta mishi da kai da shi gaba daya, ka ji tsoratan mishi kuma azabar Allah da kamun Allah. Bainal khawfi war raja, so ita irin wannan zangayin, sai manzo Allah ya maza ya dakatar da ita. Fa qultu bi abi anta ya rasulullah, fa mata yukrimuhu Allah, haba ya manzo Allah, to wannan kuma me yayi da Allah ba zai girmama shi ba, sahabi ne fa sahabinka muhajiri, haba za ta yi manzo Allah musu. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce ama huwa fa wallahi laqad ja'ahu al-yaqin, to ni dai abinda na sani, ya dai mutu Allah ya kawo yaqini akan shi. Wallahi inni la arju lahu al-khaira, kuma ni ma fatan alheri nake mishi. Wa wallahi, manzo Allah ya ce na rantse miki da Allah ma adri, ni ban sani ba, wa ana rasulullahi, a matsayina na manzon Allah, ma za yuf'alu bi, ni ma ya za a yi da ni. Kaga dai makura kenan. Manzo Allah ya ce to ni ma ban sani ba, ke matan nan baiwa Allah ki ba a hankali, wato makura kenan gabaki daya. Karka jira wata fasara, tunda ba su musawa manzo Allah sai ba ya manzo Allah, kai da Allah ya ce maka ya gafarta maka zulmanka na farko da na ƙarshe, a wannan dai karanta walu ne, ka san da haka yake mai wannan hadisan, ai ta murawaga, ka bashi kawai yadda sabai suka ji suka yadda, ka ji ka yadda. Inda manzo Allah kuma ya ce Allah ya bashi kaza, ya bashi kaza, shi ma ka yadda. Karka nemi sai ka gwara hadisan da junansu, nan mahalli ne na tsoratarwa da jan kunne da nuni zuwa ga al'amarin yana tikewa ne a wajen Allah, ba wanda zai iya yanke shi kai tsaye ya ce kawai kaza ne, baka isa ba, wannan mahallin na Allah ne. Manzo Allah ya ja mata kunne ya ce to wallahi ni ma a matsayina manzon Allah ban san ya za a yi, kuma adri ma yuf'alu bi wala bikum, kamar da Qur'ani ya fara ku. Fa qalat, tace wallahi la uzaki ba'dahu ahadan abada, tace to na tuba, ba zan ƙara yi wa wani tazkiya ba daga yau har abada. Sai aka ji kamar wannan hadisin babu wani hujja a cikin shi, ko to zai kawo cikon kissa ne. Da haka sai ya ce wa haddathana Abu al-Yamani qala akhbarna Shu'aib an adh-Dhuhri, dan ce wai mafarkin mata a ciki baka ji wani wuri da aka ce gashi wata mace ta mafarki ba, Bukhari kenan ko. Sai ya ce bi hadha, haddathana Abu al-Yamani akhbarna Shu'aib an adh-Dhuhri bi hadha, Abu al-Yamani ya ba mu labari daga Shu'aib daga Zuhri bi hadha, ya ba mu irin wannan hadisin. Wa qala, a cikin nashi riwaya sai ya ce ma adri ma yuf'alu bihi, ban san me za a yi da shi ba. Qala, tace wa ahazanani, sai abin ya bakanta mini rai. Fanimtu, sai nayi bacci. Faraaitu li Usmana aynan tajri, sai naga Allah yana gudanar ma da Usmanu dan Maz'un wani idan ruwa yana ta tafiya. Fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai naga manzon Allah. Fa qala dhaka amalu, wannan aike shi ne. To yanzu nan sai ka cire wata nukta cewa idan aka yi mafarkin wani an ga yana da idan ruwa yana gudana, ma'anar shi aikin shi ne ya tafi kenan, tare da tafiyarsa ko tare da mutuwarsa, ko aikin shi ne da gwargwadon yawan ruwan, gwargwadon yawan aikin shi, gwargwadon kyan ruwan, gwargwadon kyan aikin shi, gwargwadon nagartar ruwan, abinda ka gani a mafarkin nagartar aikinsa. Ko mun gane wannan daga mishkatun nubuwa za ka cire wannan. Mahallin shahidi kenan shine fannimtu fara'aitu Usmana,
to yanzu wannan kuma na nuni zuwa ga ashe zaka iya mafarki wanda yake kama da hadisin nas amma ya zama ya da fassara domin wannan abu ne da tace ya dame ta ko mun gane kaga ta kwanta da damuwar to ba dukkan mafarki da kake da tunanin shi ne yake zama hadisin nas ba ke ya danganta ga irin dabi'ar sa da irin zamanin da kai shi da irin imanin ka ko nagartaka wallahu a'lam sai mutsallaka inda yake cewa babul laban babun da ke bayani akan mafarkin nono ina hukuncin mafarkin nono da meye a cikin shi gashi a cikin sharhi kankani da yake cewa qala al muhallab al labanu yadullu ala al fitrati idan mutum ya mafarki ya ga nono yana sha ko yana amfani da shi yana nuni zuwa ga fitra tabbata akan tafarki madaidaici was sunnati wal qur'ani wal ilm yana nuni zuwa ga sunna da al qur'ani da ilimi saboda wancan a kissa na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje Isra'i da Mi'raj an bashi nono ko an bashi zuma an bashi kaza me ya zaba a ciki nono sai aka ce mishi laqad asabtal fitra ka dace da abin da yake akan hanya madaidaiciya na fata mun gane sai ya ci gaba da cewa inji ibn hajarin qultu wa qad jaa fi ba'd al ahadith al marfu'a ta'wiluhu bil fitrati kama akhrajahu al bazzar min hadith abi hurairah rafa'ahu ya ma zo a cikin wasu hadisai da suka daukaka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fassara shi da fitra din kamar yadda bazzar ya ruwaito daga abu hurairah rafa'ahu yace daga manzon Allah allabanu fil manami fitratu nono a cikin mafarki fitra ne wannan hadisi ne kyakkyawa al imam al bazzar ya fitar da shi da wasu malamai al sheikh al albani ya hassana shi a cikin as-sahiha lamba na 2207 to ya ci gaba da kawo maganganu har ibwa inda yake cewa wa zakara dinawari ad-dinawari anan shine ibnu qutaiba ta kenan mai littafin ta'birur ru'ya shahrar littafi mujalladi guda muna nan da shi a nan maktabar mu insha Allah littafin ibnu qutaiba shahrare ne a cikin wannan mas'ala ta ta'birur ru'ya anna al-labna al-madhkura fi hadha yahtassu bil ibn cewa nonon da yake nuni zuwa ga fitra shine nonon raqumi wa annahu li sharibihi malun malu halalin wa ilmun wa hikma kuma idan mutun yaga ya sha nona na raqumi a cikin mafarki to alama zuwa ga zai samu dukiya ta halal saboda a matsayin raquma na dukiya zai samu ilimi zai samu hikima qala ibn qutaiba yace wa labanul baqari khasabu sunna wa malu halalin wa fitra aidan in ko nonan saniya ne kasha yana nuni zuwa ga khasabu sunna zaka samu nutso a cikin ilimin sunna zaka samu taki zama a cikin ilimin sunna da dukiya ta halal da kuma dacewa da fitra wala banu shati malun wa sururun wa sihhatu jismi idan ko nonan akuya ne to dukiya yake nuni zuwa gare shi da jin dadin rayuwa da lafiyar jiki wa albanul wahshi idan ko kaga kana shan nonan dabbobin daji kaman kura ko zaki ko jakin dawa ko makamancin sa shakkun fi dini zaka yi samun shakka ne a cikin addinin ka wa albanus sibai ghair mahmuda nonan dabbobi masu dagi wanda suke farauta irin damusa da kura da kyanwa in kaga kana shan irin nonan su to ba abin alheri bane illa anna labana lubwa malun ma adawatin lizi amri sai dai amma kan kana shan nonan ainihin wato damusa to zaka samu daukaka ne amma zaka fuskanci adawa da rigingimu zaka shiga cikin fitintunu amma zaka yi samu wani abu a ciki haladin siyasa ne kai sannan siyasa baya samu mukami haka ana zaune lafiya sai ya shiga bala'i ko to kaga duk wannan fassarori ne daga malaman salaf jama'a shi sa in baka sani ba kaka kareta kaka ce babu wannan duka ibnu qutaiba ne daga cikin tafin shi na ta'birur ru'ya الامام ابن حجر yake kawo mana a takeice sai al-imam al-bukhari yace haddathana abdan qala akhbarana abdullah akhbarana yunus an az-zuhri akhbarani hamza ibn abdullah anna ibn umara qala daga abdan shine mallan abdullah ibn usman abu abdurrahman kenan ana ci mishi abdan ne kamar yadda malamai suka ce saboda abdu a cikin sunan shi da abdu a cikin al-kunyasa sunan shi Abdullah alkunyarsa Abu Abdurrahman shine suke ci mishi Abdan wato malam mai Abdu biyu a cikin sunan shi haka suke ci mishi kamar yadda dai yan boko sai mutum ya sa sunan shi sai ya sa wata tu a sama ko yana nufin sunan mai maimaitawa ne Sadiq 2 ba ga suke yi ba square 2 ko to shine su ma irin wannan dan style din haka aka yi shi anan Abdan babban malami ne daga cikin manya manya malaman Imam al-Bukhari mutumin garin Marwa ne garin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal kenan ya rasu da shekara 221 rahmatullahi alaihi yana daga cikin rijalul jama'a Abdullahi wannan ibn al-Mubarak kenan al-Marwazi babban malami daga cikin manyan malamai at-tajiran ya rasu da shekara 109 rahmatullahi ala Abdullahi ibn al-Mubarak babban malami ne daga cikin manyan manyan malamai daga Yunus daga Zuhri daga Hamza ibn Abdullahi ibn Umar jika Abdullahi dan Umar kenan Hamza dan Abdullahi dan Umar Abu Umara daga kakan nashi Abdullahi daga baban shi Abdullahi dan Umar yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa baina ana na'im watarana ina bacci utitu bi qadhi labani sai aka bo mini da wato abin nan koko na zuma na madara fasharibtu minhu hatta inni la ararriya yakhruju min adhafi nasha na koshi har ina ganin watin koshin yana fita daga jikin faratuna alaman na koshi ko ina yana ta cika mutun ya koshi ba cikin shi ne kawai zai cika ba misali ya taso to a wannan tunda mafarki ne tasowan hadda jikin gebar yan yatsu kamar ana buga mutun iska haka misali summa uqitu fadli a'taitu fadli ya'ani umara sannan ragowan sai na mika wa umar qalu fama awwaltahu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah me ya fassara shi qala al-ilmu yace ilimi ma'ana bayan da ya kwankwade ilimin sai ya mika wa ainihin wato Umar dan Khattab radiyallahu anhu a cikin sharhin da Ibn Hajar yake kawowa yace qala ibn al-arabi al-labanu rizqun yakhluquhu Allahu tayyiban baina akhbasi damin wa farasin kal ilmi nurun yudhiruhu Allahu fi zalamati al-jahl yace abinda ke da alaka tsakanin ilimi din da misalin kwatancin shi a mafarki da aka yi da nono shine kasancewar nono wani arziki ne mai tsarki da Allah yake halitta shi tsakankanin wato jini da bayan gida da dattin da ke cikin min baina damin wa farasin labanan khalisan kamar yadda Allah yake ko yace kamar yadda ilimi Allah yake bayyana da shi a tsakankanin duhun jahilci sai Allah ya tada wata kaukaba ko wani mutum ko ta zuriya ta malamai a tsakiyar jahili har a ta mamakin idan aka yi samu ilimin shi ba haka Allah yake abin shi ba tunda kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi shi a cikin ƙwaryar garin Makka ba wai jahilci ba tsaban maguzanci yake a garin tsaban maguzanci to kuma haka Allah yake da wannan sunnar to shine mahallin kwatanci din tsakanin nono da kuma tsakankanin ilimi idan an ga nono din a mafarki ina fata mun gane wannan sai yace fadriba bihil mathalu fil manami shine aka buga misali da shi akan ainihin wato a cikin mafarki din qala ba'dul arifina allazi khalasa al-labanu min baini khalasa al-labana min baini farasin wa damin qadirun ala an yakhluqa al-ma'rifata min baini shakkin wa zahalin allan da ya cire nono daga tsakankanin jini da kashi ya isa ya cire kuma ilimi daga tsakankanin shakka da jahilci wa yahfazul amala an ghaflatin wa zalal kuma ya kiyaye aikin ka daga tadewa ko ghafla wa huwa kama qala lakin ittaratil ada bi anna al ilma bit ta'allum yace haka abin yake amma al ada ta hukunta cewa shi ilimi sai an koya ba kamar yadda shi nonon kawai in lokaci yayi sai ya taru ba amma ilimi shi sai an koya yace wallazi dhakarahu qad yaqau khariqan lil adati fayakunu min babil karama abinda kuma ya ambata anan yana iya zama wani abu da ya saba wa al'ada sai ya zama daga cikin karama mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hukunta an Allah ya ga dama sai ya baiwa wani daga cikin mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin da yafi karfin wanda ake koya Allah yana yin haka sosai da sosai in kana kan tarihi malamai zaka ga irin waɗannan ajaibu din an tabbatar da ilimin da output din ilimin sa yafi abin da ya koya ko da kai malami ne a makaranta zaka iya gane wannan wani yaro zai iya baka amsa ko da a jarabawa sai kaga wannan yafi karfi abu da ka koya musu inda akwai maki 110 bisa 100 ma zaka iya bashi ko sai dai kai kwange na malamai dan ka ce kai ka bashi duka sai ka bashi abinda Allah ya ci shi sai Ibn Hajar yake cewa fil hadith mashru'iyatu qasl kabir ru'yahu ala man dunahu wannan yana nuni zuwa ga halaccin idan kai mafarki ka ga yawa na kasa da kai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sama da dukkanin sahabbai amma sai ya ga musu wannan mafarkin wa ilqa'ul alam lil masail kuma malami yana iya kawo masaloli ya tambayoyi ya jefa su ga mutane wa ikhtiyari ashabihi fi ta'wilha ya kuma zabi wadanda zai iya zaban wasu wajen fassarawa wa anna min al adabi an yurda al talibu ilma zalika ila muallimihi na da gaskiya ladabi kuma idan malami ya tambaye ka abu to sai ka bar shi shi ya bayani kada kai zangayi kamar yadda anan da ya tambaye su sai suka bar shi har shi ya fassara ba sai gaggawa fassarawa ba gashi nan dai ya ci gaba da kawo fiqhu wadanda suke suna da yawa ba za mu takaito akan su ba gaba daya amma yace wallazi yadhharu annahu lam yurid minhum an yu'abbiruha wa inna ma arada an yas'aluhu an ta'birha abin da ya bayyana shine sun fahimci ba su yake so su fassara ba dan haka suka jira ya fassara musu fa fahimu muradahu fasalu fa afadahu kaga shi ya ba su labarin mafarkin sa ne suka ce mushi ya manzo Allah ya fassara bas ce ai mun gane fassaran ba sun fahimci haka wa kazalika yanbagi an yasluka hadhal adabu ma ajmi'il halat haka ake so ka zama da irin wannan ladabin tare da malaminka qala wa fihi anna ilma an-nabi sallallahu alaihi wasallam billahi la yablughu ahadun darajatahu fi cewa ilimin da Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai kai matakin wannan ilimin ƙarya yake komai iliminsa yanahu shariba hatta ra'ayya yakhruju min azasiri dan kaga shi ya sha yace har yaga koshi na fita daga yatsin shi sannan ya ba Umar saura saura ne aka ba Umar to kai waye zaka ilimin Umar ma ballantana na manzon Allah wa amma ita'uhu Umar ita'uhu fadlahu Umara fa fihi isharatu ila ma hasana li Umara min al-ilmi billahi bayisu kana la ya'khudhuhu fillahi lawmata la'im wanda ya ba Umar kuma yana nuni zuwa ga falalar Umar da kasancewa Umar ya san Allah sani na gaskiya shi yasa baya jin tsoron kowa game da al'amarin Allah wa fihi anna min ar-ru'ya ma yadullu ala al-madi wal hal wal mustaqbal a cikin wannan na nuni zuwa ga ana samun mafarki ya nuni zuwa ga abin da ya wuce dan ilimin an riga an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana isa mu farki nuni zuwa ga abin da yake yanzu da kuma wanda zai zo nan gaba wannan kaga ta fassara abin da ya wuce kuma ta fassara abin da zai zo na matsayin Umar a cikin musulunci sai matsalaka inda yake cewa babul qamisi fil manami babun da ke bayani akan ma'anar ka ganka da riga a cikin mafarki ko wani ya gane maka kai kanka da riga me amfanin menene ma'anar wannan mafarki malam yace qala haddathana ali ibn abdullah qala haddathana yaqub ibn ibrahim qala haddathani abi ibrahim an salih an ibn shahab qala haddathani abu umamata ibn sahl annahu sami'a aba sa'id al-khudri yaqulu daga malam ali ibn abdullah ibn al-madini kenan rahmatullahi alayhi shi kuma yace daga yaquba bin ibrahim ad-dawraqi daga babansa daga salih daga ibn shahab shi kuma yace haddathani abu umamata ibn sahal ibn hunayf kenan abu umamata dan gidan sahabi sahal ibn hunayf al-ansari wanda babban tabi'i ne shi abu umama din ya rasu a hijira shekara 100 daidai yana daga cikin dalul jama'a daga malam sa'idu abu sa'id al-khudri yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sorry wancan yaqub ibn ibrahima kuskure na ne ba ad-dawraqi bane wannan dan dawraqi yakan zo a haka ma ba shi bane wannan yaqub ne ibn ibrahim ibn sa'ad ibn ibrahim da jikan abdurrahman dan auf ya rasulullahi da shekara 208 wallahu a'lam yace baina ma ana na'imun ra'aytun nasa yu'raduna alayya wa alayhim qumsun minha ma yablughu sadi wa minha ma yablughu duna dhalika yace ina bacci sai aka dinga nuna mini mutane ana nuna mini su wasu suna da riguna rigan ya kawo musu kirji wasu kuma suna da riga ƙasa da haka wa marra alayya umar ibn al-khattabi wa alayhi qamisun yajruhu sai Umar shi ko ya wuce da wata riga yana janta saboda tsayinta qalu ma awwaltahu ya rasulullah shi ya manzon Allah menene ma'anar wannan mafarki qala ad-din yace addini ne dan kaga mutun da riga addini a mafarki to alama zuwa ga nagarta addinin sa wannan suka ce yana daga cikin abinda ya ƙara yin babi da ya fassara ma'anar jarrul qamis fil manam ina ma'anar jar riga a cikin mafarki to shine sai ya kawo
ya kawo fiqhu da yawa a ƙarƙashin wannan gashin da yake cewa wa fil hadisi anna ahla ad-dini yatafadaluna wannan yana nuni ba ga cewa mazuwa ad-dini yatafadaluna fi ad-dini suna da zarceceniya bil qillati wal kasara wajen yawan ad-dini ko karancin sa wa bil quwwati wad da'f ko kuma wajen nagarta ad-dini ko raunin sa ba dukkanin mutanen da suke bin ad-dini ne suke a mataki guda ba akwai bambanci kamar yadda rigunan can girman su ya bambanta wa fil hadisi mashru'iyatu ta'birur ru'ya wa su'alil alimi biha an ta'birha hadisin na nuni zuwa ga shar'ancin wato fassara mafarki da kuma tambayan wanda ya sani ya fassara walau kana huwa ra'i koda ko shine mafarkin wa fihi sana'u 'alal fadili bima fihi yana nuna halaccin yabawa mutumin da yayi abin kirki da abin kirkin da yayi la izhari manzilatihi inda sami'ina dan bayyana matsayin shi a gun masu jin labarin shi wala yakhfa anna mahalla zalika idha umina alayhi min alfitnati bil madhi wal i'jab amma abu ne a fili cewa za a yabi mutum ne akan idan sa kawai ko a yabe shi inda zai ji labari idan an amintu cewa yaban ba zai jawo mishi ya ji girman kai ba ya ji cewa da gaske ne yafi kowa ba wa fihi fadilatu umar wannan yana nuni ga falal umar wa وقد تقدم الجواب عما يستشكل من ظاهره وإيضاح أنه لا يستلزم أن يكون أفضل من أبي بكر أياتي ياغا باتا بياني أتشان بايا غمدا تشيوا ونن أظاهر انسا غا أبن دي يكي نفي كما بايا نفي إلوا غا تشيوا يا فا أو بكر دم يسا بأجا أو بكر أوجن با وين ذن تشيني دي يشي أتشان بايا سي أتشان قصي يكي تشيوا والمراد بالدين أبن دي يكي نفي دا الديني العمل بمقتداو أيكي دا الدين والحرص على امتثال الاوامر ده ƙoƙarin kwatanta bin Allah wajtinabin manahi da ƙoƙarin gujewa abinda Allah ya hana shine ma'anan addini wa kana li umara min zalika al maqam al ali umar na da matsayi mai girma na can sama a wajen wannan wajen ƙoƙarin aiki da qur'ani da sunna da gujewa barna wa yu'khadhu min al hadisi anna kull ma yara fil qamisi min husnin aw ghayrihi fa innahu yu'abbaru bi dini labisi cewa idan aka ga mutun da mafarki a mafarki da riga to idan mai kyau ce alama ga kyan addinin mai mafarki wanda aka gani din idan mummunan riga ce to alama izuwa ga munin addinin sa idan ya gaggiya ce alama izuwa ga yayyagewa addinin sa ina fata mun fahimci wannan yace wan naktatu fil qamis anna labisahu idha ikhtara naz'ahu wa idha ikhtara abqahu abin da ke nuni zuwa ga kwatanci tsakanin addini da riga shine wanda ya sa riga in yaso zai kwabe ta in yaso kuma ya batta to haka wanda yake sanin addini in yaso zai dawwama yana yi in kuma ya ki zai iya kin bari yace wal qamisu fid dunya sitrul auratin riga a duniya tana sitirce al aura ne fama zada ala zalika kana mazmuman shi yasa abin da ya wuce sitirce al aura ya zama abin zargi kamar wanda yayi yawa na shuhura ko na jan wanda yake ja a ƙasa ko duk abin da shari'a ta hana wa fil akhirati amma sutura a lahira zinatun mahba tsabaragen kulliya ne fanasaba an yakuna ta'biruhu bi husni hay'atihi min ziyaratin aw naqasin wa min husnin wa diddihi da haka ya dace a fassara shi da ken shi ken kulliyarsa ya zama nagartarsa rashin ken suturan rashin ken nagartarsa haka dai haka dai to sai kuma yace yayi wani bayani da kire ibuwa ga cewa to kar kuma wani ya dauki wannan matsayin hujja cewa ya halasta kenan ka sa riga mai tsawo wanda ta wuce ya tana jan kasa ko to nan kuma akwai dalilai da suka zo ba a mafarki ba suka hana sai ka yake da su babul khudri fil manami war rudat al khadra babun da ke bayani akan ma'anar koran waje ko koran fenti koran kala a cikin mafarki ko kaga koriyar korama koriyar fadama me yake nuni zuwa gare shi qala hadathana abdullah ibn muhammad al-ju'fi qala hadathana al-harami bin umara qala hadathana qurratu ibn khalid am muhammad ibn sirina qala qais ibn ubad yace daga abdullah ibn muhammad al-ju'fi dan garin su bukhari ne wannan ya rusiyar shekara 229 bukhari da tirmidhi sun yi riwaya daga gare shi shi ma bujufi ne kamar Bukhari daga Harami ibn Umar ibn Thabit wanda ya daga cikin rijalul Bukhari wal arba'a ya rasu a shekara 132 bayan hijira zamanin ƙarshen daular Banu Umayya daga Qurratu dan Khalid as-Siddusi Abu Khalid wanda shi ma na daga cikin rijalul Jama'a wanda shi ya rasu a 154 ne insha Allah daga Muhammad dan Sirin yace قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر فمر عبد الله بن سلام فقالوا وانا حديث ان كنتنا منكرا تاشي اتشكين وانتنا لتافينا مسنف حديث عبد الله بن سلام يتشي انا زونا اتشكين واني وتدائرة واندا اكوي وانا ننسى هبان اتشكي سعد بن مالك عبد الله بن عمر سيقى عبد الله بن سلام ياوتي رضي الله عنهم اجمعين فقالوا سكتي هذا رجل من اهل الجنة ga dan aljanna fa qultu lahu innahum qalu kaza wa kaza nace mushi Allah ga ta malan kaji abinda suka ce qala subhanallahi yace tsarki ya tabbata ga Allah ma kana yambagi lahum an yaqulu ma laysa lahum bihi il bai dace su dinga fadan abinda ba su da ilimi akan sa innama ra'aituka annama amudun wudi'a fi rawdatin khadra fa nusiba fihi wa fi ra'siha urwatun wa fi asfaliha منصف المنصف الوسيف فقيل إرقى فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى يتي مفركيني ني نغك منغا وتدركا أنسو كود إتا تكيون وتقونا كوريا أكا كفاتا أسمن تكما غا وتأيجيا تشان an ja ta har zuwa a ƙasa kuma ga wani abin matattakala abin hawa tsani sai aka ce da ni hau tsanin nan kaje ka rike waccan igiya sai na hau na taka kan wannan matattakala na hau kan wannan dirka har naje na kama igiyar na rike kyam na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce zaka mutu ne kana rike da musulunci kana rike da al'urwatul wusqa kaga a ciki ga jan ga koran abin nan koran wuri da koran kala to wannan hadisin a cikin shi akwai daga cikin falala fa'idar sa akwai falala ga shi wannan sahabi Abdullahi dan salam da kuma fassaran wato dirka idan ka ganta a mafarki da akan dutse ko a cikin koriyar abin nan wato gona da kuma al'urwa kikigiya din nan nuni zuwa ga riko da addini ruwatul wusqa kuma wannan ya nuni zuwa ga alamun ne min alamin nubuwa domin wannan mutumi ya mutu ne a kan gadan shi cikin imanin shi da salamarsa a farkon halifancin Muawiya dan Abu Sufyana radiyallahu anhuma cewa da yi ma kana lahum an yaqulu ma laysa lahum bihi ilm yana fadan wannan ne a bisa fuska ta tawalu don kuma tsoron kada aje a dinga yada wannan magana ta yadu har ta zama abinda zai dinga jin girman kai a sanadinta shi sai yace bai kamata su dinga ce fadan abinda ba su sani ba ba wai yana kareta su bane sai yace babu kashfil mar'ati fil manami babun da ke bayani akan ma'anar ka ga mace a lallube a cikin mafarki sai ka bude fuskar ta ka gani qala haddathani ubaydullahi ubayd ibn isma'ila qala haddathana abu usama an hisham an abi daga ubaydullahi wanda yake cewa Ubaid kawai Ubaidullahi ne amma asali dan Isma'il al-Qurashi Abu Muhammad mutumin kasar Kufa ne malamin Bukhari ne kawai daga cikin Ashabul Kutub as-Sitta ya rasu a hijirar shekara 250 shi kuma daga malam Abu Usama shine Hammad bin Usama da zaran ayi talakin Abu Usama a cikin isnadoji to malam Hammad ne dan Usama Abu Usman al-Kufi Hammad dan Usama Abu Usama al-Kufi wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 201 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu ya dade a duniya kusan shekara 80 daga cikin rijalul jama'a daga Hisham dan Urwa kenan daga babansa Urwatu dan Zubair daga Aisha radiyallahu anha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace urituki fil manami marrataini an nuna mini ke a cikin mafarki har so biyu idza rajulun yahmiluki fi saraqa min harir wani mutum na dauke da ke a cikin wani mayafi cikin wani tawul ko abin lulluba wani bargo na alhari ne fa yaqulu sai yace hadhihi imra'atuka wannan matarka ce fa akshifuha sai na bude wannan tawul ko bargo fa idha hiya anti sai naga ke din nan dai Aisha ce a ciki fa aqulu sai nace in yakun hadha min indillahi yumdi in dai wannan daga Allah ne mafarki ne Allah ne yake nuna mini to Allah zai tabbatar kuma haka din Allah din ya tabbatar to kaga irin wannan farki idan kai shi ba zaka ba mataka labari ba ko ba haka ba kace ka bude kaga wanda kake gani a ciki halawa ta kawarta shi ma bazawara zai da muku fitina sai ka ba hankali takkala maka da shagin surutu zai da maka matsala babu siyabil hariri fil manam babun da ke nuni zuwa ga tufa na al hariri a cikin mafarki qala haddathana muhammadu qala akhbarana abu muawiya akhbarana hisham an abihi dai wannan hadisin ne ya ƙara kawowa nuni zuwa ga cewa al harini din yana nuni zuwa ga al khairi zuwa ga haduwar aure zuwa ga wani daukaka kwatan kwashin wannan ina fata mun gane wannan sai babul mafatihi fil yadi babun da ke nuni zuwa ga fassarar idan kaga maballai makullai a hannunka makulli idan ka gansu a cikin mafarki ibnu hajarin yace qala ahlut ta'bir al miftahu malun wa izzun wa sultanu idan ka ganka da makullai a cikin mafarki to alama izuwa ga dukiya da daukaka da shugabanci fa man ra'a annahu fataha baban bi miftahi fa innahu yadhfaru bi hajatihi bi ma'unati man lahu ba'as idan mutun yaga yana sa makulli yana bude wata kofa to alama izuwa ga zai ci nasara akan wata bukata shi da taimakon wasu wanda zasu iya taimakon shi wa in ra'a anna bi yadihi mafatihu idan ko ya ganshi kai rike da makullai fa innahu yusibu sultanan azima to dai samu wani mukami ne babba shine ma'anarsa sai kawo hadisi wancan dai hadisin ne na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace yaga an bashi jawami'ul kalimi kuma an saka mishi makullai a hannunsa har sai da Abu Huraira yake cewa manzo Allah ya tafi bai ci moriye wannan abu mu hukunci moriyarsa sai kuma yaji a gaba yake cewa babul istibra al babul istabrak wa dukhulil jannati fil manam babun da ke bayani akan kaga al istabrak shine zinariya ko lu'lu'u ka ganshi a cikin mafarki da kuma ina hukuncin ina ma'anar mutumin da ya mafarkin ya ga yana shiga aljanna qala haddathana mu'alla ibn asadin qala haddathana wuhayb an ayyuba an nafi'in an ibn umara radiyallahu anhuma daga mu'alla ibn asadin abul haytham wanda dukkanin ashabul kutubu sita in banda abu daud sun yi riwaya daga gare shi ya rasu shekara ta 218 bayan hijira Allah ya kara mishi rahama daga wuhayb bin khalid kenan al bahili wuhayb bin khalid al bahili al karabisi wanda shi kuma shekarar rasuwarsa shine 165 daga cikin rijalul jama'a daga ayyub ibn abi tamima as-sikhtiyani daga nafi' daga ablai dan umar radiyallahu anhu wa an abihi qala yace ra'aytu fil manami ka anna fi yadi saraqa min hariri na ganna a cikin mafarki kaman ina sanye da ina rike da wani bargo na alharini la ahwa biha ila makanin fil jannati illa tarat bi ilayhi bana nufatar inji ina so inje wani waje a cikin aljanna kawai sai inji wannan bargon yayi tashin filfilo da ni kawai ya kai ni wajen mana duk inda yake so yaje kawai sai ya tashi akan wannan bargon sai yaje yaje kawai a cikin aljanna fa qasastuha ala hafsa sai na gaya wa yar uwa ta hafsa in kun tana mun yi karatu a baya game da cewa a gaya ma masoya to wannan yar uwar shi ce antin shi ce masoyin shi sai ya gaya mata fa qassatha hafsatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ta gaya mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala inna akhaki rajulun salih lalle dan uwanki din nan mutumin kirki ne au qala inna abdullahi rajulun salih yanzu wannan tawfiki ne daga manzon Allah kenan ko sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya samu wannan tawfiki daga manzon Allah radiyallahu anhu an abi zamu jiri wayan a gaba da bilafzin atam babul qaidi fil manam babun da ke bayani akan ma'anar kaga ainihin alqaid kaga tirki ka an tirki ka ko an daure ka a waje a cikin mafarki yace ai
man ra'a fil manami annahu muqayyadun ma yakunu ta'biru inji Ibn Hajar me fassaran mutumin da ya ganshi an daure shi a mafarki me ma'anar fassarar shi wa zahiru italaqil khabari annahu yu'abbaru bis siyabi fid din fi jami'i wujuhi da ya sake shi a haka ana fassara shi da sutura a addini ta dukkanin fuskokin shi lakin ala ta'bir khassu dhalika bima idha lam yakun hunaka qarina ukhra ana fassara qaidi da cewa zaka tabbata a cikin addini amma idan babu wata qarina da ke nuni zuwa ga wani abu daban kama law kana musafira ko mutun ya ganshi bayan yayin tafiya sai ga an daure shi a wuri guda aw maridan ko ya ganshi a daure a gidan asibiti fa innahu yadullu ala anna safarahu amraduhu yatul yana nuni zuwa ga cewa zai dade a wannan tafiyar ne ko kuma zai dade a wannan jinyar ba zai warke da wuri ba wa annahu law ra'a fil qaidi sifatun za'ida idan yaga kuma a jikin igiyar akwai wata siffa ta musamman kamar ra'a fi rijlihi qaidan kaman ka ga daurin a jikin kafa ne min fiddatin kuma da igiya ta azurfa fa innahu yadullu ala annahu yatazawwaj to alama ce akan zai yi aure ne wa in kana min zahabin idan ko igiyar ta zinariya ce fa innahu li amrin yakunu bi sababi malin yatadallabu wani abu ne da zai faru gare shi sakamakon neman kuɗi wa in kana min sufurin idan ko na tagulla ne fa innahu li amrin makruhin aw malin fata wani al'amari ne abin kyama ko kuma dukiyar sa zata kubuce masa wa in kana min rasasin idan ko daga rasas ne shine abin nan kenan kaman brass fa innahu li amrin fihi wa akuna al'amari mai rauni da zai faru da shi zai shiga cikin wata matsala wa in kana min habalin fa li amrin fid dini idan ko gama garin igiya ce to wani al'amari ne a cikin addini wani daukaka ce a cikin addini wa in kana min khashabin in yaga an daure shi da katako ko ice fa li amrin fihi nifaqun akuna al'amari da zai faru na munafirci wa in kana min hatabin falituhumatin in kuma yaga da kirare ne da aka kwaso su haka babu tsari to zai shiga cikin wata tuhuma wa in kana min kharqatin aw khaytin fali amrin la yadum idan kuma yaga an daure shi da tsumma ko lalataccen tufa to wani abu ne da zai faru wanda ba zai dade ba zai wuce daka igiya ba wai mujarradin igiya ba kawai sai an duba wace iri ce amma muna ganewa wannan fa duk karatu ne a cikin karatun salaf kar mutun ya je ya ce ƙarya ne ko kuma irin nabokaye ne ba irin shi bane wannan wannan na malaman musulunci ne jama'a قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا مؤتمر قال سمعت عوفا قال حدثنا محمد بن سيرين daga عبد الله بن صباح مالن عبد الله بن صباح wanda ya daga cikin malaman al-kutub as-sita gaba daya in banda ibn majah daga mu'tamir ibn sulaymana at-taymi kenan babban malami daga auf ibn abi jamila wani malami ne mutumin basara amma kuma dan shi'a ya saba al'ada da ake tunani daga cikin manyan malamai dan shi'a kuma ba kaddare amma malamai sun yi ihtimalin shi saboda gaskiyar sa kamar yadda az-zahabi ke fada a cikin siyar da cikin littafin mizanu li'tidal gashi har ma yana da riwaya a cikin bukhari kamar yadda muke ganin ta anan bal yana daga cikin marijalul jama'a ya rusu a hijira da shekara 146 rahmatullahi alai yace shi kuma daga muhammadu dan sirina annahu sami'a aba hurairata yaqulu yace yaji manzon yaji abu huraira yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon allah yace idza qataraba az-zamanu lam takdiru yal mu'min takdi idan zamani yayi kusa to mafarkin mu'mini ba za ta kiyin kusa da tai ƙarya wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa kuma mafarkin mu'mini daya ne bisa wato 46 ko na annabta wa ma kana min an-nubuwati fa innahu la yakdhib duk abin da yake ya dosa na annabta babu ƙarya a cikin shi qala muhammadun wa ana aqulu hadhihi Muhammad dan Sirin ne yace ni kuma ne nake ƙara wannan ina cewa wa kana yuqalu ru'ya salasa wato mafarki iri uku ne hadisun nafsi akwai tunanin zuci ko zancen zuci wa takhwifu shaytani da firgitawar shedan wa bushra minallahi da albushr daga Allah faman ra'a shay'an yakrahuhu fala yaqussahu ala ahadi wanda yaga abin da yake jin kyama kar ya ba kowa labari wal yaqum sai ya mike falyusalli yayi salla qala wa kana yakrahu al-ghalla fi an-nawm. Ya kasance shi man shi Abu Huraira yana kyamar ya ga dauri a cikin mafarki. Galla shine wato ya ganshi a ayamutse. Wa kana yujibuhum al-qaid, amma suna son dauri a abin nan, irin dauri na qaidi na tarewa. Wa yuqalu al-qaidu fi sabatun fi ad-din, tabbata ce addini. Wa rawa qatadatu wa yuqalu wa Abu Hilal an ibn Sirina an Abi Hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sirwaye waɗannan magaganu wa adrajahu ba'dhum kullahu fil hadith, wasu kuma suka sanya gaba ɗaya wannan magana a cikin hadisin. Wa hadisu aufin abyan, amma wannan riwayar ta aufu malam Bukhari yace tafi bayani dalla dalla da ta bambance wanne ne na manzon Allah wanne ne ba nashi ba, duk da yake wannan din ma ya tabbata a wasu riwayoyin. Wa qala yunus yace la ahsibuhu illa an annabi sallallahu alaihi wasallam fil qaid, ni bana ganin shi sai daga manzon Allah game da ainihin qaidi din nan. Qala abu abdullah, Bukhari yace la takunu al aghlalu illa fil a'naq, indai aka ce aglal da aka ce suna tsoron alghal shine dauri a wuya, amma alqaid dauri a kafa. To idan dauri ne a wuya to ana jin tsoron shi a mafarki, ba abin alheri bane. Saboda fadin Allah wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid ulaika al aghlalu fi a'naqihim, haka Allah ya ce wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. In kana so ka ji mamaki to kai mamakin fadin su cewa yanzu nan idan mun mutu sai a maida mu bayan mun zama kasa a ce an dawo da mu, sai Allah ya ce waɗannan su ne wanda za a saka musu sasari a wuyansu. Al aglal wato kaman ankwa ko abin nan ko dauri a wuya, kuma waɗannan yan wuta ne masu tabbata a wuta. Allah ya tsare mu, don haka ba a so a ga dauri a wuya, amma dauri a kafa to tsayuwa ne akan addini. Yayi ma hadisin dogon sharhi, ga wasu maganganu kaɗan da za mu ɗan taƙaito a kansu, da yake cewa a qala al-khattabi fil ma'alim, a cikin ma'alimu sunan na al-imamu al-khattabi abu sulaimana yace fi qawlihi idza qataraba az-zaman, idan zamani yayi kusa qaulani akwai zance iri biyu, ahaduhuma an yakuna ma'anahu taqarubu zamanin layli wa zamanin nahar, a samu daidaituwa tsakanin tsawon dare da tsawon rana kowannen su kwatankwacin awa 12. Wa huwa waqtu istiwa'ihima ayyamar rabi', shine lokacin daidaituwarsu a lokacin damina, wazalika waqtu i'tidal al-qaba'il arba' ghaliban, shine lokacin da ake samun dabi'a guda hudun nan suke zama wato lafiya lau, da iska da ruwa da abin nan da abin nan da iska da ruwa da busasshe da abin nan da masu rai, ko kuma gabas da yamma kudu da arewa, suna da yadda suke fasara wannan abubuwan ba nan ne mahallinsa ba. Yace wa kadhalika huwa fil hadith wal mu'abbiruna yaquluna asdaqu ar-ru'ya ma kana waqta atidal al-layli wan nahar wa idraki ath-thimar, mafi kyan mafarki shine wanda aka yi shi lokacin daidaituwa dare da rana, ko lokacin da abin nan dan itace suka nuna a kusan karshen damina kenan. Wa naqalahu fi garibil hadith an abi daud as-sijistani, ya kawo shi a cikin garibul hadith na shi Abu Sulaiman al-Khattabi daga Abu Dawud mai as-Sunan. Summa qala wal mu'abbiruna yasumuna anna astaqal azmani li wuqu'i at-ta'bir waqtu ittifaqi waqtin tifa waqtin infitaqi al-azhar, suna ganin mafi dacewar lokacin da za a fassara mafarki shine lokacin da faranni suke budewa. Wa idraki as-simar, da lokacin da dan itace yake nuna. Wa humal waqtani allazani atajlu fihi al-layl wa an-nahar, shine lokacin da daidaituwar dare da rana. Wal qawlu al-akharu anna iqtiraba az-zamani intihau muddatihi idha dana qiyamus sa'a, dayan zancan kuma shine idza qataraba az-zamanu na nufin karshen duniya idan lokacin tashin kiyama ya kusa. Sai Ibn Hajar yace qultu yub'idul awwal at-taqayyud bil mu'min, daga cikin abin da zai nisantar da wancan fasara ta farko cewa da aka yi mumini da aka ce, yace fa innal waqta alladhi ta'tadilu fihi at-taba'i la yahtassu bihi, lokacin daidaituwar dabi'a bai da alaka da mumini shi kadai. Wa qad jazama ibn battal bi anna al-awwal huwa as-sawab, ibn battal yace wancan na farkon shine daidai. Wa tanada ila ma akhrajahu tirmidhi min tariqi ma'mar an ayyub fi hadith fi hadha al-hadith bi lafz akhar fi akhir az-zaman la takzibu ru'ya al-mu'min, yayi hujja da wannan hadisin wanda yake nuni zuwa ga alama cewa magana akan karshen zamanin shi yafi gaskiya. Wallahu a'lam. to gashi nan dai ya ta kawo mishi sharhi da maganganu iri daban-daban sai yake cewa wal hikmatu fi ikhtisasi zalika bi akhir az-zamani anna al-mu'mina fi zalika al-waqti yakunu ghariban kama fi al-hadisi bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariba me yasa aka kebance da karshen zamani saboda karshen zamani mu'mini zai zama wani irin baƙon mutum wani irin mutum da yake cikin baƙunta kamar yadda annabi fara cikin hadisin muslim musulunci ya fara baƙo kuma zai koma baƙo dan haka fa yaqillu anisul mu'min karshen zamani mu'mini zai samu karancin abokai irinsa wa mu'inuhu da karancin mataimaka fi zalikal waqti a wannan lokacin fa yukramu birru'yas sadika sai Allah ya mishi karama da kyakkyawan mafarki na gaskiya wa yumkinu an yu'khadha min hadha sabab ikhtilaf al-ahadith fi adadi ajza'i an-nubuwati binisbati liru'yi al-mu'min fa yuqal wannan yana nuni za a iya gane kuma cewa mun ji a wani an ce 64 ko 74 kuma kamance haka bambancin wannan percentage din yana da alaka da bambancin karshen zamani karshe karshe sosai sai wannan abun ya karu karshe tsakiya ko karshe kusa da wancan wato gurgurdan kusanci da kiyama gurgurdan karin gaskiyantuwar mafarkin ko gurgurdan gurbal musulunci gurgurdan karin gaskiyantuwarsa ina fata mun gane zamu tsallaka kuma inda yake cewa da tsallake ne muke jama'a dan tabakala shi ne wannan gashi inda yake cewa babul aini aljariyati fil mana babun bayani akan aga ruwa na gudana aga idan ruwa yana gudana a cikin mafarki yace qala al muhallab al aynul jariya idan kaga ruwa yana gudana a mafarki tahtamilu wujuhan tana daukan fuskoki da dama fa in kana ma'uha safiyan idan ruwan mai kyau ne ubbirat bil amali salih to aiki nagari ne wa illa idan ko ruwan na kwata ne fala ba aiki nagari bane wa qala ghayruhu al aynul jariya amalun jarin min sadaqatin aw ma'rufin li hayyin aw mayyitin qad ahdathahu aw ajrahu ido na ruwa mai gudana yana nuni zuwa ga aiki na sadaqatun jariya da wani yayi wanda yake gudano masa sawa'un yana raye ne ko ya mutu wa qala akharuna aynul ma'i ni'matun wa baraka idan ruwa ni'ima ce da albarka wa khairun da alkhairi wa bulugu umniya da kaiwa zuwa ga wani buri naka wa in kana sahibuha masturan koda kuwa wanda aka ga ni'iman nan wanda zai samu ni'iman nan ba wani mutum ne sananne ba fa in kana ghayra asifin wa amin masturan wanda yake cikin rufin asiri ba fasiki mabayyani ba fa in kana ghayra asifin idan mutum ne wanda ba shi da kamewa daga barna asabatu musibatun yabki laha ahlu dari wannan idan ruwan alama ne akan zai shiga wani musibar da sai mutanen gidan shi sai kuka da haka ba kowa bane idan aka ga idan ruwa za a ce ah ya samu alheri sai an duba wani iri na ba ta mun gane idan mutumin kirki ne to alheri ne da nagarta da ci gaba haka idan masturi ne in kun tuna mun yi wannan taqsima din tsakanin annabawa da salihai da masturai da fasikai da katirai ko dangane da mafarki to idan kuwa ba afifi bane mujahiri ne a wajen barna sai aka yi mafarkin ga shiga idan ruwa yana gudana masa to zai shiga cikin wani bala'i ne wannan idan ruwan hawaye ne da za a gidan shi na kukan bala'in Allah ya tsare mu malam yace qala haddathana abdanu qala akhbarana abdullahi qala akhbarana ma'mar an az-zuhri an kharijata bin zaid ibn thabit an ummi al-ala wannan hadisin mun ji shi a baya wa hiya imra'atun min nisa'ihim bai'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qalat fara lana usmanu bin mad'umin fi as-sukna hina qatara'at al-ansaru ala sukna sukuna li muhajirina mun samu rabban usmanu dan maz'un lokacin da aka yi qura'a dan samun raba mutanen makka gurin wa za su zauna fashtaka sai rashin lafiya famar radnahu muka yi jinyar sa hatta tufiya hayyara su summa ja'alnahu fi aswabihi fadakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqultu rahmatullahi alayka ya abas sa'id fashahadati alayka laqad akramaka allah qala wama yudriki qultu la adri wallahi mun ji wannan a baya ko tattauna tsakanin wannan mata da manzon Allah game da zangayi da ta yi manzon Allah ya ce mata waye gaya miki ta ce wallahi ni ma ban sani ba na faɗa ne kawai qala amma huwa faqad ja'ahu al-yaqinu wa inni la arju lahu al-khayra min allahi wallahi ma adri wa ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma yuf'ali bi wala bikum qalat ummul ala fa wallahi la uzaki ba'dahu adan qalat wa ra'aytu li usmana fi an-nawmi aynan tajri kaji mahal shahid fajitu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fa zakartu lahu dhalika fa zakartu dhalika lahu fa qala dhaka 'amaluhu yujra lahu aykin sane ake gudanar masa wannan duk mun ji bayani akan shi a baya babu naz'il ma'i min al-bi'ri hatta yarwa babun dake bayani akan ma'anar mafarkin da za a yi a ga ana jan guga daga cikin rijiya har a sharuwa a koshi wannan ma kun tuna mun ji shi a cikin wancan littafi na musannab na ibn abi shayba dan haka a gurguje yace qala dasana yaqub ibn ibrahim ibn kathir al-baghdadi kenan qala dasana shu'aib ibn harb al-madaini abu salih wanda daga wancan malamin nasu bukhari yaqub ibn ibrahim ibn kathir al-baghdadi ya rusulidar shekara 252 ne shi kuma shu'aib ibn harb al-madaini ana mushi al-kunya da abu salih ya rusu a shekara ta 197 daga sakharu dan juwairiya abu nafi'in al-basri daga cikin rijalul jama'a in banda ibn majah shi kuma daga nafi'u daga abdullahi dan umar wannan hadisi ne na cewa umar dan khattab an kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا على بئر انزع منها اذ جاءني ابو بكر وعمر فاخذ ابو بكر الدلو فنزع الذنوبا او ذنوبين منذ الله يتي انا كان وتريجا انا جاو روا سي غا ابو بكر و عمر سنزو ا cikin mafarki sai abu bakar ya karba sai ya ja guga daya ko biyu wa fi naz'ihi ba'f a cikin jan shi akwai rauni faghfar Allah lahu Allah ya gafarta mishi thumma akhadha ibn al-khattabi min yadi abi bakr sai Umar ya karba daga Abu Bakar fastahalat fi bayyadihi gharban sai ta juye ta koma katuwar guga falam ara abqariyan minan nasi yafra yafri faryah ban taba ganin mutum mai kwazo irin nashi ba hatta daraban nasa bi atani har sai da mutane suka sha suka koshi suka samu ri suka kwanta to wannan da ya magana kwanciya sai ya ce kuma a can gaba babu listirahati fil manami bayani akan hutawa a cikin bacci na ma'anar shi qala da sana ishaq ibn ibrahima qala da sana abdur razzaq amma amrin an hammam annahu sami'a aba hurairata yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah yace baina ana na'imun ra'aitu anni ala haudin askin nas ina bacci sai na ganna akan wani wato tafki ina ba mutane ruwa fa atani abu bakr fa akhadha ad-dalwa min yadi li yarihani sai Abu Bakar ya zo ya anshi wannan guga dan ya hutashe ni fa naza adh-dhanubaini wa fi naz'ihi dha'f ya ja guga biyu cikin rauni wallahu yaghfiru la fa ata ibn al-khattab fa akhadha minhu fa lam yazal yanzu hatta tawallan nasu wal haudu yatafajjar bai gushe ba yana ja har sai da mutane suka juya gaba ɗaya suka je suka kwanta wannan ainihin tafki bai daina bubbugar ruwa ba babul qasr fil manami ma'anar ka ga bene a cikin mafarki gashi ibn hadar yace qala ahlut ta'bir al qasr fil manami amalun salihun li ahli ad-din idan kaga wato dogon gini a cikin mafarki idan an ganshi wa mutanen kirki ne to aikin su ne nagari wali ghairihim ga mutanen da ba na kirki ba kuma habsun wadiqun wato gidan yare ne su kuma da kunci a wurin su وقد يفسر دخول القصر بالتزويج idan kuma shiga kaga kai ka shiga cikin wurin to ana fassara shi da yin aure sai kawo hadisi qala hadathana sa'id ibn ibn ufair wancan hadisin ne dai wancan malamin ne dai sa'id ibn ufair qala hadathana laysu hadathani aqil an ibn shihab qala akhbarani sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib yake cewa anna aba hurayta qala bainana halu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna zo tare da manzon allah alaihi salatu wasallam qala manzon allah yace da mu baina ana na'imun ra'aituni fil janna ina cikin bacci na ganna aljanna fa idan ra'atun tatawaddau ila janibi qasri sai ga wata mata tana alula a gefen wani babban gida qultu liman hadha al qasr nace gidan waye qalu li umar ibn al khattab aka ce gidan Umar ne dan Khattab radiyallahu anhu fa zakartu ghayrata sai na tuna da kishin sa fa wallaitu mudbiran sai na juya da baya qala abu huraira yace fa baka Umar ibn al-Khattab thumma qala Umar yayi kuka sa'an nan yace a alayka bi abi anta wa ummi ya rasulullahi aghar ya manzon Allah kuma kai zan yi wakishi to ba ta hannunka na samu aljanna ba wannan akwai maganganu da yawa akan wannan hadisi da hikimomi da fasa da ainihin fasar da ke cikin sa alula da aka ce tana yi ishara zuwa ga tsafta da gayu da kwalliya ba wai alula irin ta sallah ba dan lahira ba gidan sallah bane gidan ni'ima ne sannan kuma ya zo a cikin wasu riwayoyi da suke nuni zuwa ga wannan matar ba ita ce matar Umar din ba makwabciyarsa ce a aljanna wata mata daga cikin matan Madina ya zo a cikin riwaya cewa Ummu Sulaimin ce da aka yazo da bijanibi baiti manzo Allah bai shiga cikin gidan bane dan kai ga matan Umar na ciki amma wannan ita ya riga ya ganta wallahu alam akwai wannan maganganu da malamai suka kawo akan ainihin wannan mas'ala sai inda yake cewa ya ƙara kawo magana akan dai wannan hadisi akan fassara yin alula a cikin mafarki wanda yake nuni zuwa ga idan mutum ya ganshi yana yin alula to zai samu shiga ne a wurin wani shugaba ko zai samu aikin yi zai samu wata muhimmar aiki sannan idan ya ga cewa a cikin baccin yayi alulan har ya gama to zai cimma wani burin shi ne da yake nema amma idan ya ga bai gama alulan ba ruwa ya ƙare ko butar ta fashe ko fiye watan ko to yana nuni zuwa ga cewa zai gazawa kaiwa wani buri ko mun gane akwai da ka'id da ake kallon su ba wai mujarradin alulan ba idan ya ga yana alula da ruwa sai ruwan ya ƙare to zai gaza ne idan ko ya ga ruwan ya gama alula har ya bashi to alaman zai ci kasuwar shi har ya bar wasu a wannan harka har wasu ma su sama bayan ya rage sannan idan kuma ya ganshi yana alulan da ruwa wanda yake mai zafi to alama akan cewa wannan abin da zai samu akwai wahala a cikin sa akwai wahala haka kuma in ya ga ruwan da yake alulan da shi ruwa ne mai datti kamar na kogi to zai yi wannan arzikin da zai samu a cikin shi akwai magun-magun ba tsantsan halas bane duk in ka je karanta tafsir Ibn Kutayba ya kawo waɗannan wujuhu din shi sa in masu fasara mafarki sukan tambayi mutum background din shi su san waye shi wani iri dan ya taimaka musu iya fassara mafarkin daidai babu tawafi bil ka'abati fil manam sai kuma bayani akan tawafi da ka'aba a cikin bacci ya sake kawo wancan hadisin na dujal da annabi Isa alaihi salatu wassalam sai fassaran shi kuma shine tawafi a ka'aba na nuni zuwa ga yiwuwar mutum zai aikin haji ko yiwuwar samun aure ko samun wani abu da yake nema da kuma nuni zuwa ga biyayyar iyaye saboda biyayyar da asalin Isma'ilu ya ma'ubansa wajen gina ka'aba ko mun gane da kuma hidima na nuni zuwa ga hidima da mutum zai yi wa addini saboda wannan aikin da Ibrahimu yayi na gina ka'aba hidima ce ga addinin Allah dai yana iya zama haka sannan yana iya nuni zuwa ga shugabanci Ibrahimu kana ummata bayan wannan aikin da yawa Allah na gina abin nan ka'aba dan haka ba kowane mafarkin ganin ka'aba bane ke nuni zuwa ga aikin haji ya danganta ne babul amni wa zahabir rau'i fil manan babun da ke bayani akan fassarar natsuwa da kuma ko kaga wani abu na tashin hankali a cikin mafarki amma sai baka farkita ba me ma'anar shi zakai ganin abu na tashin hankali amma sai ka ki jin tsoro me ma'anar shi a mafarki qala hadathani ubaydullah ibn sa'id qala hadathana affan ibn muslim qala hadathana sakhr ibn juwayriya hadathana nafi' daga ubaydullah ibn sa'id abu qudamatan sarakhsi kenan wanda ya rasu a hijirar shekara 241 malamin su bukhari da muslim da imamun nasa'i daga affan ibn muslim al-bahili ɗaya daga cikin arkanus sunna daga sakhar ibn juwayriya daga nafi anna ibn umara qala abdullahi da umar yace inna rijalan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akwai wasu mutane a cikin sahabbai waɗanda kanu yarawna ru'ya sukan ga mafarki ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana raye fa yaqussunaha ala rasulillah sai su ba manzo Allah labari sallallahu alaihi wasallam sai yaqulu fiha rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa ana gulamun harifus sin yace sai mutane su dinga fada wa manzo Allah sai ya fassara musu ni kuma ina yaro karami wa baitiyal masjid ina kwana ne ma a masallaci qabla an ankiha, tun ban yi auren faru ba, ustazi ne mai kwana a masallaci da sallah da tilawa kawai. Mun gane? Fa qultu fi nafsi, sai na ce a cikin raina, law kana fika khairun, kai Umar Abdullahi da kana da alheri kai ma, la ra'aita misla ma yara haulai, kai ma da kai ma farki. Falam mataja'atu laylatan qultu, da nazo bacci wata dare sai na ce, Allahumma in kunta ta'lamu fiya khairan fa arini ru'ya, ya Allah in dai ina da wani alheri a wajenka, ya Allah ni ma ka sa na ga mafarki mana. Fa bainama ana kadhalika, ina cikin wannan hali na bacci, iz ja'ani malakani fi yadi kulli wahidin minhumma miqma'a min hadidin, sai ga wasu mala'iku guda biyu kowa da sasari da ankwa ta karfe, yuqbilani bi ila jahannama, sai suka kama ni suka kama hanya gidan wuta da ni. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa ana bainahuma ad'ullah, to kaji mahalli shadi, sai bai ji tsoro ba, sai na cigaba da addu'a ina cewa Allahumma a'udhu bika min jahannama, ya Allah ina neman ka tsare ni daga jahannama, ne kun ya sa ihu har a jiyo a masallacin ko, sai ya natsu. Thumma urani, sai na ƙara gani na laqiyani malakun fi yad malikun fi yadihi miqma'atun min hadid, sai ga wani babban mala'ika shi ma da irin wannan sasarin na ƙarfe. Fa qala lam taru, kar ka ji tsoro ko kuma baka ji tsoro ba, kar ka firgita, ni'mar rajulu anta law takfurus salat, madalla da kai inda kana sallah sosai. Fantalaqu bi hatta waqafu bi ala shafir jahannama, suka wuce da ni har suka zo da ni bakin gabar jahannama. Fa idha hiya matwiya ka tayil bi'ir, sai na ganta gata nan an mata cin baki, an mata kamar yadda ake dauri kenan, ake cewa ko yadda ake rijiya, bayan an gina rijiya a zo a yi mata dauri, da can ana yi da marmara ne, yanzu kuma zamani ya zo da kankare, to an mata irin wannan shine matwiya ka tayil bi'ir, kamar yadda ake ma rijiya. Lahu qurunun ka qurunul bi'ir, kuma bakin rijiyan yana da kahonni, wato an yi wasu abin nan ginshikai inda za a saka abin jan igiya ya zauna a kai, kamar yadda ake ma rijiyoyi a da. Yanzu duk wannan ba za mu gane ba, babu rijiyoyin da anan kusa irin waɗannan ta gargajiya. Baina kulli qarnaini malakun, a tsakanin kowane dirka da dirka ga wani mala'ika nan, biyadihi miqma amin hadid, riƙe da ankwa ta ƙarfe. Wa urasiha rijalan muallaqina bisalasili, yace kuma sai na ga wasu mazaje suna riƙe da igiyoyin an ɗaure su, ru'usuhum asfaluhum, an juye an kifa kansu yadda yake rago idan an yanka shi a rataye, kansu na ƙasa, Allah ka tsare mu. Yace araftu fiha rijalan min quraish, an na ga wasu waɗanda na gane, mahalli shahidi akan cewa bai firgita ba kenan, ko mun gane, yana cikin nutsuwa, dan har ya ga a cikin jahannama, a bakin jahannama gashi an dora shi kamar za a shigar da shi, amma ya gausi ya gane su. Kai yanzu ko gobara ta tashi, wa kake ganewa ma gobara, ko kuma mota ta danyi gijigiji haka, wata mama ta sai ta manta da danta ma, ashe ya fada ta window bata sani ba, ba ta tana tana da da ba, ka duba yadda uwa ke san danta, ko tashin kiyama ba haka Allah ya ce ba, wata da ukullu za ta hamlin hamlaha, wata ran nasa sukara. To a bakin jahannama mutum ya ga kanshi gashi mala'iku sun zo da shi, amma har ya iya gane wasu daga cikin Qurayshawa, ma'ana kafiran Makka din nan, har ya gansu a ciki, Allah ka tsare mu. Gashi nan yayi ma hadisin sharhi gurgurdan halin da yake cewa qauluhu wa arasiha rijalan muallaqina fi riwayat salimin allati ba'da hadhihi fa idha fiha nasun araftu ba'dahum, kamar yadda za a ji a riwaya ta gaba, na san wasu su kuma bai san su ba kenan. Amma Ibn Hajar ya ce babu wata riwaya ta zo da faɗan sunayen mutanen, da haka sai a fara tunanin kafiran Makka ne wanda suka mutu a cikin kafirci, ko munafikai wanda ya san su a Madina. Qala Ibn Battal fi hadha al-hadith anna ba'd ar-ru'ya la yahtaj, fi hadha al-hadith anna ba'd ar-ru'ya la tahtaj ila ta'bir, wannan yana nuni zuwa ga akwai farkin da na gaske ne amma baya buƙatar fasara, dan mala'ikan da kanshi ya fasara mishi da yace da dai kana sallah, annabi kuma ya goyi bayan wannan fasara. Wa ala anna ma fusira fil nawmi fa huwa tafsiruhu fil yaqaza, idan kaga mafarki kaga fasara shi a cikin mafarkin, to zai iya zama fasara shi idan an farka, li anna nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazid fi tafsiriha ala ma fasara al malik, manzo Allah bai kara ba akan fasar da mala'ikan yi. To a ƙarshen riwaya shine yake cewa
kamar yadda muka ji a baya sai na ba Hafsa labari sai ta ga manzon Allah sai manzon Allah yace inna Abdullahi rajulun salihun law kana yusalli bil layl ko wannan lafazi makamancin wannan shine yace daga nan sai dinga yin sallar dare bi dina yin ta ba babul akhdhi alal yamini fil nawmi babun da ke bayani akan mutun ya ga an dauki hanyar dama da shi a cikin mafarki wannan dai ma hadisin ne ya ƙara kawowa anan na Abdullahi dan Umar cewa yana bacci a cikin masallaci sun zo sun tafi da shi sun kama hanyar dama da shi kamar yadda zuwa wata riwaya sai ji a gaba kuma yace babul qadah fil nawm ma'anar kaga abin nan al qadahu kwano ko ƙwarya shine kawo hadisi daga mala yace wa hadathana qutaybah ibn sa'id qala hadathana laysu an uqail an ibn shahab an abi an hamzata an abdullah ibn an abdullah ibn umara qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzo allah yace baina ana na'imun utitu bi qadhi labanin fa sharibtu minhu thumma ataitu fadli umara ibn al-khattab wannan riwayar da muka ji cewa ya shar nono ya bai wa umar ya kawai isnadin ne wannan daga qutaybah ibn sa'id al-balahi abu raja'in wanda babban malami ne daga cikin malaman sunna qutaybah ibn sa'id allah ya gafarta mishi ya rasu ya shekara 224 sai ya ci gaba da kawowa dai jama'a ga sunan yace babun izara a baqaran tunharu idan yaga ana yanka raquma ana yanka shanaye a shanu a cikin mafarki gashi yace haddathani muhammad ibn al-ala qala hadathana abu usama an buraidin an jaddihi abi barda daga muhammad ibn al-ala abu kuraidin kenan al-hamadani wanda Imam Ahmad yayi watsi da shi saboda ya shiga cikin mihna ta khalqul Qur'an ya amsa ya rasu shekara ta 248 rijalul jama'a duka sirwa daga gare shi daga Abu Usama shine Hamad ibn Usama daga Buraid jikan Abu Burda kenan sahabi Buraid dan Abdullah dan Abu Burda yana da riwaya daga kakan shi Abu Burda din kamar yadda muka ji ana daga Abu Musa yace urahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam قال رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض بها نخل ناغن ا مفركي انا قورا daga makka zuwa wani gari mai dabinai fadhahaba wahli ila anna hal yamama aw al hajar sai na fara tunanin ko dai yamama ko al hajar sunan garuruwa ne fa idha hiya al madinatu yathrib ashe madina ce wa raaitu fiha baqaran wallahi khairun a wata riwaya kuma wa raaitu fiha baqaran wa raaitu khairan naga kuma raqumu shanu ana yanka su na kuma ga alheri fa idha humul mu'minuna yawm uhud wannan shanin da aka yanka mu'mina ne da aka karkashe ranar uhud wa idhal khairu alherin nan kuma ma jaa allahu bihi min alkhair abinda allah ya kawo na alheri na tabbata addini da shahada da samun arziki da yaduwa addinin musulunci wa sawabus sidiki da kuma sakamakon gaskiya allazi atana allahu bihi ba'ada yawm badr wanda Allah ya ba mu shi daga baya a badaru badar da ake ce mata badrul mawid kenan wannan akwai maganganu da yawa akan fassarar wannan wuraren da sauransu lokaci ya kure ina ganin za mu saurara anan bayan mun karanta hadisi na gaba wanda zai zama na ƙarshe shine inda yake cewa babun idara annahu akhraja shay'a min kuwatin wa askanahu mawdi'an akhar idan kaga kana cire wani abu daga wani kuwa ana cewa kuma kuwa bit tashil wato daga wani nahiya ka cire wani abu kamar da shi wani waje daban me ma'anar sa shine gashi nan yace haddathana isma'ilu bin abdullah qala haddathani akhi abdul hamid an sulaiman ibn bilal qala am musa ibn uqba an salim ibn abdullah daga isma'il ibn abdullah ibn abi uwais ibn ukhti malikin kenan malamin su Bukhari ne hadisan shi a cikin kutubu sita in banda Nasa'i ya rasu a shekara ta 226 daga Abdul Hamid ibn Abi Uwais dan uwansa da yace haddathani akhi Abdul Hamid ibn Abi Uwais kenan wanda ake mishi alkunya da Abu Bakr babban malami ne shi ma daga Sulaiman dan Bilal al-Qurashi daga Musa ibn Uqba daga Salim dan gidan Abdullahi daga babansa yace an abihi
anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah yace ra'aitu ka anna mar'atan sauda sa'iratan ra's naga wata mata baka me kai a cikurkude kaman sabon mahaukaciya misali kharajat min almadina ta fita daga madina hatta qamat bi mu'aihatin wa hiya aljuhfa hatta ta zauna a wani wuri da yake ce mishi mu'aiha ko ana karanta kuma da ma'iha ko mahya'a amin mahya'a mahya'a wato wani wani anguwa ne ko guri a kasar Juhfa bi mahya'a a wani nahiya na Juhfa fa awwaltu anna waba almadinati nuqila ilaiha sai na fassara shi cewa wannan annobar zazzabin da ke faruwa a garin Madina ne aka mai da shi wannan kasa ta Juhfa kuma haka ya faru Juhfa sai da magarin ya tashi gaba daya saboda balawoyin da suka dinga riskar garin to kaga baya ga haka yanzu wannan zaka iya cirewa cewa bakan mace bala'i ne kenan kaga mace baka da datti da kanta mutsu mutsu a cikin mafarki in kaga ta shigo gidanku to kaga bala'i kenan Allah ya sauke za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba to wannan na Sahihul Bukhari sai mutane su koma su karanta ragowar sauran a cikin waɗannan babuka in Allah ya kai mu darasi na gaba kawai zamu takaitu ne akan littafin Ibn Qayyim al-Jawziyya shine littafin I'lamul Muwaqqi'ina ko A'lamul Muwaqqi'ina Ar-Rabbil Alamin Allah ya gafarta musu gaba daya abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu ladan shi Allah ka gafarta mana kurakuran mu da tuntuban harshe ko karancin sani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk